أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa sanal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharal umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala amma ba'du yan uwa masu girma yan uwa imani muna yi muku sallama ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau Muna uku ga watan Zulqa'da Hijrar ma'aki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina shekara 1445 muna fatan Ubangiji ta'ala ya datar da mu kamar yanda aka saba a irin wannan rana irin wannan lokaci akan gabatar da nasiha da jan hankali da wa'azi da gargadi da wayar da kai akan abin da ya shafi addinin mu da rayuwa daga nan gidan radio alternative reshen jihar Damagaram jamhuriyar Niger muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana jagoranci ya samu faɗi abin da yake na gaskiya ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi kuskuren Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ya samu amfanu da dukkan abin da zamu tattauna akai yan uwa masu girma yan uwa imani yau darasinmu yana waiwayawa ne zuwa ga ɗaya daga cikin ibada mai falala kuma wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarni ga bayinsa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarce mu ya karantar da mu yanda za mu yi ita shine astighfari astighfari wani abu ne wanda ake hada shi da tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar tuba shine barin ayyukan laifi ma'ana astighfari mutum ya yi ikirarin laifin nasa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi kuma Allah madaukakin sarki ya yafe masa da kalmomi kyawawa wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da su to yau tattaunawar mu ta shafi tuba da kuma astighfari yan uwa masu girma yan uwa imani astighfari wato neman gafarar Allah tabaraka wa ta'ala idan aka hada shi da tuba to yakan zamanto sababi ne na tunkuɗe kowace irin masifa wato masifa idan ta gabato babu abin da ake tunkararta da shi a kawar da ita da uzurin Allah ƙanƙanin lokaci kamar tuba ga Allah da kuma astighfari a duk lokacin da al'umma ta ga ta tsoma ƙafarta a cikin matsala to babu abin da ya dace da ta illa gaggauta tuba zuwa ga Allah da astighfari sai Allah madaukakin sarki ya kawar da matsalar astighfari yana daga cikin ibada wanda take da yayi bala'i, rafa'ul bala'a, rafa'ul bala'a, idan baka shirya ba kwatsam ka samu kanka cikin bala'i da masiba da alloba da tashin hankali da shiga halin kunci da kakalakai da samun kanka cikin yanayin da ba za ka iya fitar da kanka ba, ya subhanallah, balle wani ya fitar da kai sai Allah. To babu abin da ke baka samun natija da gaugawa kaman tuba zuwa ga Allah da yin astighfari. Astighfari yana daga cikin abin da wato Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaggauta yarda ga bawansa, domin masiba iri-iri ce, wanda kuma galibinsu masibobin nan suna samuwa ne ga kowane ɗan adam sakamakon laifukan da yake tsakaninsu da Ubangijinsa. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ubangiji ta'ala yake cewa babu wani abin da zai same ku na bala'i da masiba face abinda kuke aikatawa ne da hannayenku. An ambaci hannu a nan saboda galibi da shi ake karɓa, da shi ake badawa, da shi ake rubutawa, da shi ake bugawa, da shi ake kaza, amma ana nufin abin da kuka aikata da karan kanku shi ke janyo muku kowace irin masibar da take samun ku. Kai sai Allah ya ce wa ya'fu an kathir, dan ma Allah yakan yafe da yawa. Da yawa daga cikin irin ababen da muke takulowa na masiba, to Allah madaukakin sarki yakan kauda kai ya yafe mana ne. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir a cikin suratul shura aya 30 idan ban manta ba. Babu wani abin da yake samun ku a wannan rayuwar na musiba. Wa kullu ma sa'al mu'min fa huwa musiba, duk abin da zai bakantawa mutum mu'mini rai wannan abin ya zo musiba ko mun kankanta shi. To wannan abin bai same ka ba fashe bima kasabat aydikum, abinda huka aiwatar da kanku ne Allah ya zarrabe ku da wannan masibar. Wa in ma dan ku dawo, wa in ma dan ya kankare muku zunubi, wa ya'fu an kathir, dan ma Allah madaukakin sarki yana yafe da yawa. Allah madaukakin sarki yakan zarraba mutane da bala'i a cikin burane da ƙauyuka, bala'in rashin lafiya, bala'in talauci, bala'in mace-mace, bala'i duk gashi nan dai irin nau'ika na bala'i da musiba ba dan komai ba, illa Allah madaukakin sarki ya ce muna dandana muku wannan ne, lirziqakum ba'dal ladhi amilu la'allakum ko la'allahum yurja'un. Muna dandanawa su mutane ne wani sashen laifin da suke yi, sai mu jarrabe su da irin waɗannan masibobin, sai Allah ya ce wai ko sa dawo su daina. Ashe hikimar Allah akan jarrabawa bawansa illa abuwa bai guda biyu ne, wa in ma zunubi ne yayi masa yawa dan Allah ya kankare masa zunubin, wa in ma yana nisantar Ubangiji ta'ala yana kuma tabka saban Allah ya saki hanya ne, sai Allah ya jarrabe shi dan ya dawo. Ɗayan biyu ne, ko in mun saki hanyar Allah, Allah ya ta jarraba mu da ababe daban-daban dan mu dawo kan hanyar, wa in ma Allah yana son mu ne kar mu je gaban shi da zunubi muna aikata waɗansu ababe ba daidai ba, dan Allah madaukakin sarki ya kankare mana zunuban sai ya jarrabe mu da waɗansu musiba. Shi yasa ajaban li amrul mu'min fa inna amruhu kulluhu lahu khair, akwai abin burgewa kan sha'anin mutumin da yake da imani, domin al'amarinsa gaba ɗaya komai yakan zama alkhairi ne. Idan har Allah madaukakin sarki ya ainihin malala mishi alkhairi, ya ganshi cikin ni'ima da jin daɗi da alkhairai masu yawa, ba abin da zai yi in dai mutum mu'mini ne illa yawa Allah madaukakin sarki godiya irin godiyar da Allah ta'ala yake so. Kuma Allah ya yi alƙawalin la in shakartum la azidannakum, duk abin da Allah ya yi muku na baiwa da ni'ima kuna gode masa ƙarawa zai yi. Haka babban ni'ima kenan, abin burgewa, abin jin daɗi kenan, ya baka ka gode kuma ya ƙara ma. Allah madaukakin sarki kenan, wala in kafartum fa inna azabi la shadid, idan kuma huka butulce ko kafircewa ni'ima ta inji Allah, to azaba ta matsananciya ce. Shi yasa ashe ajaban li amrul mu'min fa inna amruhu kulluhu lahu khair, al'amarin mu'mini duk
ko menene yakan zama mishi alkhairi idan an bashi jin dadi da wadata da lafiya da kwanciyar hankali sai wa Allah godiya sai godiyar ta zama alkhairi domin Allah kara masa zai idan kuma Allah ya jarrabe shi da masiba ko rishin lafiya ko talauci ko tashin hankali ko rashi ko ma menene madadin ya rika wayo wayo yana koki koki yana kai karan Allah gurin wanda ba wanda ya sai wani abu ubangiji tabaraka wa ta'ala ce mumuni ba haka yake ba sabara sai ya hakura sai ya jure wannan hakurin sai ya zo mishi alkhairi domin Allah ya ce wa bashirus sabirin alladhina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ya ce albashirin masu hakuri sune idan wata masiba ta samu za su ce wannan abin daga Allah ne yake kuma ga Allah za mu koma waɗannan sune suke da samun amintuwa daga Allah amincin Allah da rahmar Allah kuma sune masu samun wato shiriwa daga Ubangiji tabaraka wataala Allah ka samu daga cikin su to da haka ashe abin da muke magana shine shi astighfari sababi ne na wato tunkuɗe masiba kafin ta zo maka yaye masiba idan ta abku akan ka mu sani cewa kuma ba abin da zamu gani ya samu a gare mu na masiba ba sai abin da muka aiwatar a rayuwarmu ne na laifi Allah ya jarrabe mu da wannan masiba yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa balawnahum bil hasanati wa sayiat la'allahum yarji'un muka jarraba bayi da waɗansu ababai kyawawa da kuma munana wai duk ba dan komai ba duk dai dan su dawo wa Allah ne duk abin da yake Allah ya jarrabe ka da shi a matsayinka na mai imani da Allah Allah tabaraka wataala yana so ka dawo kayi masa da'a ne ka nemi gafararsa ka nemi yardarsa subhanahu wa ta'ala yasa Allah ta'ala kita wa arzana alladhina zalamu rizan minas sama'i bima kanu yafsukun muka sabkar wa azzalimai bala'i daga sama ba dan komai ba saboda fita daga shari'a da suke yi ashe galibin sabkar bala'i yana faruwa ne sakamakon laifukan da bayin Allah suke aikatawa to da haka masiba takan sabka da yawa a waɗansu lokuta saboda zunubi fa iza hadasa al-abdu istighfaran wa tawbatan nasuha min hadhihi adh-dham a lokacin da bawa ya samu kansa cikin musiba gashi nan gadangadan ta tunkaro shi ko ma ta afka masa sai ya koma zuwa ga istighfari da tuba irin nazarar bunu inji malam Bahaushe tuban da babu niyyar koma zuwa ga laifin to wallahi ubangiji tabaraka wa ta'ala kai tsaye zai daukake mishi wannan musibar uzuninsa da haka Allah madaukakin sarki yake cewa ma yaf'alallahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima ubangiji ta'ala bai zama zai aiwatar da azaba ko bala'i ko musiba ba a dukkan lokacin da kuka godiya ni'imarsa haka dan kuma kuka yi imani da shi Allah ba zai muku azaba ba a zamanin annabin Allah Musa alaihi salam wani daga cikin bayin Allah yace ya Musa kai kake zance da Allah idan ka je ka ce wa Allah ai ni ni'imar da ya mun ta yi yawa arzikin da ya bani yayi yawa a rage tabdi jan kai ka taba jin wani ya ce arziki ya masa yawa a duniya to amma a wannan tarihin na annabi Musa alaihi salam shi wannan bawan Allah shi yace arzikin yayi masa yawa a gaya wa Allah a rage annabi Musa alaihi salam bai gushe bai da cikin tafiya sai ga wani bawan Allah yake ce ya Musa idan ka je ka ce wa Allah wai me nayi masa duk abin da na buga shiru ne na buga can ba abin kawai sai bala'i sai musiba babu samun alkhairi annabi Musa alaihi salam sako ne wa ma ala rasul illa balagu azai isar an ce Musa ya je miqatu rabbihi inda yake tattaunawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala domin Allah ta'ala ce wa kallama Allah Musa takalima Allah yakan yi zance da annabi Musa da ratila babu wani mai fassara tsakanin su ba mai tarjuma ba wani mala'ika shi yawa Allah magana darat Allah ya mishi magana annabi Musa kadai ne daga cikin annabawa ya samu wannan Allah da ikon shi bayan annabi Musa ya gama tattauna da ubangijin sa har ya mance Allah ya tunatar da shi ya Musa akwai wanda suka muka sako ce kware ku ya rab na harko ya ce wai arzikin yayi masa yawa ya Allah a rage amma shi annabi Musa ce yana so ya ji dalilin da arzikin nasa yayi yawa sai aka ce ya Musa ka gaya masa abin da yasa arzikin sa yayi yawa godiya yake gare mu da mun bai sai ya gode mu kuma sai mu kara masa idan har yana so arzikin da muke bashi ya rage to ya rage godiyar da yake yi a shiga ga anan gurin yana nuna mana cewa godiyar Allah tana kawa ya waytul arziki da albarka a cikin rayuwa lokacin da yazo gurin annabi Musa alaihi salam ya faɗi wannan kage shi bai san wata hanya ce yasa arzikin nasa bai yi yawa shi dai ya ce arzikin yayi yawa a rage sai Allah ya ce a gaya masa idan har yana so a rage masa arziki to ya rage godiyar da yake yi amma muddin in mun bashi zai gode to mu kuma zamu kara masa wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala to sai ya ce ya rab dai kuma ya ce shi ya buga shiru al'amarin komai yayi wahala ga bala'i ga musiba ga rashi ga kaza subhanallah ya rab shi kuma menene laifin sa me za a ce masa sai Allah ya ce ka gaya mishi ya Musa ai shi yana da wata dabi'a ce wanda duk mai ita ba zai samu wadata ba duk mai ita ba zai samu kwancin hankali ba duk mai ita ba zai samu hutu ba menene wannan dabi'a ta shine hasada shi mutum ne mai hasada shi yasa Allah yake kaskantar da shi kullun al'amuransa masa tafiya daidai anai Musa alaihi salam da yazo shi sai ya gaya wa na farkon yace ai Allah ya ce abin da yasa arzikinka yayi yawa kai yawan godiya gare ka da an baka kana godewa idan kana so arzikin ya rage sai ka rage godiya yace tabdi jan ai godiyar Allah yanzu ma ne muka fara ta yaya Allah zai mana ni'ima mu kasa gode masa ashe mutumin kirki mai imani kullun yana wa Allah godiya sai ga rayuwar shi tana kare kyau shi kuma wancan yazo gore anai Musa yace ya Musa ina sakona yace kwarai ku akwai sakonka Allah yace ba za ka ji dadin rayuwarka ba ba za ka huta ba ba za ka yi arziki ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba saboda kana da wata mummunar dabi'a kwara da yace wace ce ita ce hasada yace kwarai ku ina da ita shi kanshi ya san shi ma hasadi ne ka san hasada bala'i ce mutum ne za ka gani ba shi da abu yanzu ya samu abin kai sai ka ji zuciyarka kawai ba ta so sai ranka ya ɓaci kila ka jama'a kasa yin bacci saboda kawai wani ya samu kaza da ba shi da shi saboda wani ya samu matsayi kaza ko ya samu arziki ko da muna tare da shi yanzu gashi nan ba ni da kaza shi yana suka ji kana cewa muna nan wasu kuke abin nashi ya lalace ya dawo tare da kai to waɗannan awa bayan da suke dakusar da bawan Allah kuma suke dora mashi masiba da rashin kwanciyar hankali alayi halin ƴan uwa mu wa Allah madaukakin sarki godiya ku mu rika tuba zuwa ga Allah mu rika yin astighfari kisan annabin Allah Yunus alaihi salam tana tabbatar mana da muhimmancin astighfari a cikin rayuwar al'umma muslimi ƴan uwa annabi Yunus alaihi salam annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma Allah madaukakin sarki ya jarraba shi amma kuma Allah ya bashi ikon cin jarabawa wannan wani abu ne wanda idan bawan Allah yayi koyi da wannan annabi daga cikin annabawan Allah dukkan halin da ya samu kansa sai Allah ya fitar da shi kuma kyakkyawar ficewa amma matsalar da ake samu sai Allah ya jarrabe ka kuma sai ka kasa hakura ka kasa cin jarabawal annabi Yunus alaihi salam ya wayi gari ne yana da'awa a cikin mutanen shi yana kiran su zuwa ga Allah malaman tarihi suka ce sai aka mutane suka yi banza da kiran da yake musu akan addini kai hama a ƙarshe aka kama shi aka sa shi a gidan kaso aka sa shi gidan yari yana nan waɗansu malamai suka ce haka wai shedan ya zo nuna mai to kai gashi ma sun ki imani da kai subhanallah ka san shedan mugu ne har annaba kai musu hari yake kuma ya ce el karaman nasara za mu ya ce ya el karaman nasara balantana ni da kai Allah ya tsare mu da sharrin shedan sai yake ce mishi kai kokari mana ka zo in fitar da kai daga cikin wani halin sai kuma ya amsa sai ya fita a wata ruwaya aka ce annabin Allah Yunus ya ji damuwa da haushin mutanensa sun ki imani da shi sai ya fice ya bar su ya yi hushi ya tafi da shi shi sara daga cikin ɗabi'al masu da'awa kasu zamanto masu hushi su zamanto masu haƙuri akan wannan aikin da Allah ta'ala ya ɗora musu to yana zuwa bakin ruwa sai ta jirgi a shaƙe da mutane kuma wannan jirgin ba wani jirgi sai shi sai ya shiga don ya samu ya tsallake ruwa ya tafi inda za shi an shiga cikin jirgin nan ana cikin tafiya a cikin teku sai jirgi yake tangal-tangal yana fama ya nutse to a wancan zamanin sun tabbata da in kaga akwai masiba to akwai wani wanda ya jata da kaga wata masiba a cikin al'umma to akwai wani wanda ya ma Allah laifi shi yasa masibar ta zo sai suka yi nasiha suka ce to duk wanda ya san ya ma ubangijinsa laifi ya fice daga cikin jirgin nan ya halaka shi kadai kai ya halakar da mu a nan gurin ba wanda ya magana sai ka ce to ayi ƙuri'a ƙuri'a za ta fito da wanda ya laifi sai mu jefa shi a cikin ruwa mu samu mu tsira annabi Yunus daga cikin mutanen jirgin ba wanda ya fi shi kamala da dattijan taka idan kana neman mutumin kirki daman ka samu annabi ai shikenan sai baya to yafi kowa alamar mutumin kirki ne mutumin ƙwarai ne amma ana yin wannan ƙuri'a sai ƙuri'a ta kama shi shine ya kamata a cire daga cikin jirgi a jefa a ruwa sai ka wannan ƙuri'a a saki haba wannan bawan Allah wannan malami wannan dattijo ya za a ce wannan kuma shi yake da laifi a wajen Ubangiji ai ya kamata a sake aka sake ta biyu shine aka sake ta uku shine annabin Allah Yunus alaihi salatu wasallam saboda adalci irin na annabawa mutanen kirki kafin ma a jaba sai ya ce jama'a ku yi hakuri ni na san alaka ta da Ubangiji na ni ne nake da laifi kawai sai tsallan badake ya fada cikin ruwa yana fadawa cikin ruwa sai Allah ya aika wani katon kifi kuma sai ya hade shi yana hade shi kuma sai ya koma can kasan teku sai ya kwanci sa kaga annabin Allah Yunus alaihi salam ya samu kansa cikin wani halin da duk duniya ba wani makhluki ko wani halitta da ya san halin da yake ciki da inda yake da yanayin da yake ciki sai Ubangijin da ya halicce shi shi yasa idan mutum ya san Allah da Allah ta'ala ya jarrabe shi ba wanda yake tunowa kuma sai Allah idan mutum bai san Allah ba idan Allah ya jarrabe sai ya koma kamakame sai ya fada refundor annabin Allah Yunus alaihi salam ya tabbata da cewa shi mai laifi ne a wajen Ubangiji kuma ba wanda yake iya fitar da shi daga wannan halin da yake shiga ciki sai Allah a nan gurin kuma bai manta da Allah ba a halin da yake ciki a cikin cikin kifi a ƙarƙashin ruwa sai ya roki Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai kuma Allah ya amsa mishi shi yasa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba wata addu'a mafi karbuwa kamar addal dan uwana Yunus haka manzon Allah ya ce ba wata addu'a da zaka yi kana cikin wani halin kunci da damuwa Allah ya karbe maka addu'a ya biya maka bukata kai tsaye kamar addal annabin Allah Yunus alaihi salam gata nan a cikin alkur'ani mai girma annabi Yunus yayi wata irin addu'a ce wanda take cike da waɗansu kalmomi masu ban sha'awa kalma ta farko shine kadaita Allah madaukakin sarki kalma ta biyu shine tsarkake Ubangiji tabaraka wa ta'ala kalma ta uku shine tabbatar da cewa shi mai laifi ne a duk lokacin da kake da matsala in dai ka je gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka kadaita shi ka tsarkake shi ka nuna mai kai mai laifi ne to Allah zai yahima kuma zai cire maka da wannan matsala kuma sai ya biya maka wannan bukata shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu kissar annabi Yunus alaihi salam yace wa zannun iz zahaba magadiran fazanna allan naqdura alaihi fanada fi zulumat Allah yace sai gashi yana kiran mu a cikin duhai ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi gashi nan fanada fi zulumat ya roki Allah madaukakin sarki da wasu kalmomi a cikin duhun wannan wata kalma ce sai ce Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace ya Allah ba wanda ya cancanta a bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin masu laifi na zalunci kaina kaga wannan addu'a ta kumshi kadaita Allah tsarkake Allah yin tuba da astighfari Allah sai ce fastajabna lahu kai tsaye sai muka karba masa wanajjaynahu minal gham muka tsiratar da shi daga cikin wannan damuwa da bakin ciki da halin da ya samu kanshi wanda zai ce to ai shi dan yana annabi ne Allah sai ya karasa mana karshen aya sai ya ce wa kazalika nunjil mu'minin haka dukkan mutumin da yake da imani in dai zamu jarrabe shi ya kadaita mu ya tsarkake mu ya nuna shi yayi laifi inji Allah to haka muke tsiratar da kowane mutum mai imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a mafificiya addu'al annabin Allah Yunus alaihi salam ba wani bawa daga cikin bayin Allah da zai roki Allah da ita yana cikin halin kunci da halin damuwa da musiba face sai Allah ya karba mishi ba wata doguwar addu'a ba ce ba sai kai dubu kaza da dari kaza ba shi ɗaya kawai Allah ya karba mishi la Allah kai ma Allah ya karba maka a ɗayar la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin kaga addu'a ce take kunshi da mi da ainihin kadaita Allah tsarkake Allah tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa muka ce babu abin da yake cire bawa daga cikin halin kakana kai kamar tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala shi yasa ƴan uwa mu tuba zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane ta aihon nasubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Allah shi kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tuba zuwa ga Allah yana neman gafarar Allah a cikin kowane wuni sama da 70 a wata ruwaya 100 haka wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah dan mu samu rahmar Allah da gafarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala astighfari ƴan uwa sababi ne wata hanya ce libiyadul qalb wanda take haskaka zuciyar mutum idan kana so zuciyarka ta zama haske ba ta da kunci ba ta da damuwa cututtukan da ke ciki su warke ka san zuciya tana dauke da wadansu cututtukan da doctor baya iya maganin su doctor bai iya maganin su zai dai ta wani bangaren daban kaga zuciya zaka same ta in take da hushi ba zaka ce kace doctor bani zuciya ta tana da hushi rubuta mini magani insha in fasa zuciya ita ce zaka samu da bakin ciki ba zaka je kace ba doctor rubuta mini maganin bakin ciki ba zuciya ta tana da bakin ciki ta warke zuciya ce take da hasada ita take da keta ita take da rowa ita take da duk wadansu abubuwa cututtuka ga sunan kaga wannan cututtukan baka iya samu sa bangaren likitanci sai ka dawo zuwa ga astighfari da kuma karanta alqur'ani mai girma sai Allah ta'ala ya yi maka wannan damuwa dan shi yasa ita zuciya ba abin da yake wanke ta daga wannan dattin hasada ne hikidi ne kafirci ne shirka ne bid'a ne rowa ne hasada ne duk waɗansu cututtuka ga sunan da datti wanda suke tsaya a cikin zuciya su hana mutum ayyukan alkhairi to wanda zai so ya wanke zuciyar shi daga wannan matsalar ya warkar da ita sai mai yawa ta astighfari da haka astighfari sababu libiyadul qalb shi wani abu ne wanda yake sa zuciya ta yi haske ta wanku ta tas da haka ya kamata mu san ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ainihin aiko mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma karantar da mu wannan ya zo a cikin hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina idza aznaba idan mu'mini yayi zunubi mutumin da yake da imani idan ya aikata wani laifi kanan nuktatin sauda'a fi kalbihi akan samu wata dauta baka irin ko tsatsa sai ta dira akan zuciyar wani dugo das yakan hawa kan zuciyar mu'mini a lokacin da ya saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya tuna kai wannan abin da ne ba mai kyau bane wannan abin da ne saban Allah ne sai ya astighfari shine fa in taba wa naza'a idan har ya tuba ya bar laifin wastaghfara sai Allah madaukakin sarki ya janye wannan duhun da wannan daudan inda ya yi astighfari idan kuma ya ci gaba da laifin ya aikata laifin bai tuba ba bai yi astighfari ba to sai wannan daudar ta samu gindin zama sai ta zamanto kaman kuran sai ta zamanto kaman mayan karfe mayan karfe idan ka rabo wani karfe kusa da shi zai ga gajan yo shi ko to wannan laifin da kai na fari zai zamanto sababin abuka ka zuwa ga wani zunubi kun ba tare da wahala ba a da abin da kake yi kana jin kai ba za ka iya yi ba wannan abin ai laifi ne a wajen Allah subhanallah to in ka kuskura ka tabka wani laifi ka kyale baka tuba ba sakamakon laifin da kai baka tuba ba sai ka ga da wani laifin da kake ganin shi babba ne yanzu dan karami ne ba komai bane a gurinka sai ka yi ta aikatawa kawai kuma sai duhun ya fara karuwa hasken ya kara dushewa sai tsatsa ta kara cinye zuciyar har ta mamaye ta shine a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake bayani ga mutanen da suke aikata laifi bisa tuba zuciyarsu tana samun tash yana karuwa baki yana karuwa dugon yana karuwa sai su waye gari ranar tashin alkiyama zuciyar ta su bakin kirin su ne waɗanda ba za su ga Allah ba su ne ba za su ga Allah ba ganin rahama ya zo a cikin sutar mutaffifin aya ta 14 idan ban mance ba ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun kalla innahu rabbi yawma idhil la mahjubun Allah yace irin waɗannan a ranar tashin alkiyama ka kyale su kawai rana ala qulubihim tsatsa ce ta laifi da dattin laifi da zunubi ya mamaye zuciyarsu ma kan yau kasu bunu saboda mummunan ayyukan da suke ba sa tuba Allah sai ya ce to su ko irin waɗannan mutanen masu tsatsa a zuciya wa zuciyar tana da dauda ba su wanke ta ba dangane da ubangijin su a wannan rana la mahjubuna Allah zai sanya shamaki ba za su ga Allah ba za su ga Allah ba kallo na rahama a ƙarshe ma Allah ce summa innahum la salul jahim waɗannan a ƙarshe za a shiga da su a cikin wutar jahima shi yasa abin da yake da kyau dan uwa a kowace rana ka zauna kai karatun tanutsu ka ga meye kai mai kyau da mara kyau wanda kai mai kyau sai kai kokari ka kara ka roki Allah ta'ala ya karba duk abin da kai mara kyau sai ka ce Allah na tuba Allah ka gafarta mini Allah ka yahe mini shi Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari ne wa inni la ghafaru liman taba Allah ce ni mai gafara ne ga dukkan wanda ya tuba wa amana wa amila salihan yayi imani da ni ne na halitta shi kuma ni na hana shi laifin kuma ya bari ya tuba ya aikata aiki mai kyau Allah ya ce sun mahtada na dauki alƙawari kuma sai na shirye da shi ashe karkashin tuba akwai tukuici daga Allah guda biyu wa innila ghafarul liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada ni Allah ya ce na dauki alƙawari mai gafara ne ga dukkan mutumin da ya tuba yayi imani da ni ya kuma aiki nagari Allah ya ce kuma nayi alƙawarin ni kuma zan shirye da shi Allah ka shirye da mu da haka ƴan uwa wajibi ne mu rika tuba zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala mu rika wanke zuciyar mu daga laifukan da muke yi shi yasa a kowane lokaci ka rika yawaita astighfari idan mun kalli rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yace na zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban taba ganin mutum mai yawan ambaton astighfari ba sama da Annabi Muhammad alaihi salatu wasalam kai gaba ɗayan ibadu ka caukan zaka ga kowace ƙarshen ta astighfari ne manzon Allah yake idan manzon Allah ya gama sallah me yake fari da ya ce assalamu alaikum sai ce mi astaghfirullah 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 ta ko ya karanta allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalal wal ikram kai ya karantar da mu ma kafaratul majlis idan ka zauna a guri karatun alqur'ani kai sallah kai hailala kai mi kai hira ce kai duk abin da kai a lokacin da zaka tashi manzon Allah yace kai astighfari kace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kaga nan ma astighfari ne kai hatta Allah yana koro mana labarin aikin haji sai ga Allah ta'ala yace sum afizu min haythu afarun nas wastaghfirullah fai za qaraytum kaza kaza Allah sai ce wastaghfirullah duk in ka diba ayyukan haji ko wata gaba Allah madaukakin sarki sai ce idan kun yi kaza kun yi kaza in kun zo karshe ku nemi gafarar Allah ku ce astaghfirullah abin nufi a nan gurin ibada mafi girma babu kaman sallah ita ce aikin da Allah madaukakin sarki ya fi so bawa ya masa shine aiki mafi farala Abdullahi ibn Mas'ud yace na tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu afdal daga cikin ayyukan ibada da mutum zai yi Allah ya karba ya samu lada ya samu yarda Allah wanne ne yafi sai ce mishi as-salatu ala waqtiha yin sallah a cikin lokaci yace summa ayyun sannan sai mi sai ce sai kyautata ma uwayenka sai ce summa ayyun sai mi wannan sai ce sai kokari dan yada kalmar Allah summa jihadu fi sabilillah yace annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya koya mana waɗannan abubuwan guda uku inda na nemi ya kara mini da ya kara mini abin da nake so mu gane mahallin shahid ibada mafi girma mafi soyuwa a wajen Allah ita ce sallah amma sai gashi ƙarshen sallah ma manzon Allah astighfari yake yana cewa assalamu alaikum abinda zai karanta astaghfirullah 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 allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalal wal ikram har zuwa ƙarshe idan ku an ce aikin ibada ma a ƙarshen shi astighfari ake kuma mafi girma mafi soyuwa a wajen Allah ƙarshen shi astighfari ake ina ga kuma ayyukan da muke namu na kanmu na yau da kullum su suka fi bukatar mu nemi gafarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa kowace rana ƴan uwa mutum ya rika dauka kanshi lokaci ba dan komai ba illa dan ya nemi gafarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala kana furta kalmar tuba zuwa ga Allah a bakinka kana tabbatar da ita a cikin zuciyarka kana neman Allah madaukakin sarki ya gyara maka kurakuran da kai da laifukan da kai to wallahi wannan shine abin da zai iya baka ainihin samun tashi gaban Ubangiji wa tabaraka wa ta'ala da kyaukyawar guzuri da kuma kyaukyawar makoma da kuma samun aljanna wallahi ƴan uwa masu girma yin astighfari yana daga cikin abin da yake gadar da wanke zuciya da fitar da dattin zuciya da baiwa bawa samun tsarkaka ta zuciya a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma yaye bala'i da tunkuɗe shi astighfari ƴan uwa yana daga cikin wato ibada wanda take da tsarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yadhnubu zamban thumma yaqumu fa yatatahhar fa yasunu tuhura thumma yastaghfirullah azza wa jal babu wani mutum da zai aikata laifi ko ma wani irin laifi ne da ya gama laifin sai ga ka abin da yawa Allah bai kyauta ba abin da yake nan ba daidai bane ya san ba shi da kyau sannan sai ya tashi ya yi tsarki ya yi alwala ya kyautata alwalan sannan ya nemi gafarar Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face sai Allah ya gafarta masa sai ya karanta walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله تعالى ce sune wanda idan suka aikata alfasha alfasha shine manyan manyan ayyuka wadanda suke masu hukunci idan mutun yayi su yana da hukunci wanda Allah madaukakin sarki yace ayi masa irin su zuga irin su luwat irin su sata irin su shangiya ga sunan manyan manyan ayyuka da naka bayar na alfasha to idan mutun ya aikata shi ko ya zalunci kansa da wallafi sai ya tuna Allah haka mu'mini Allah ta'ala ya yabe su ya faɗi sufofin su da sun yi haka fastaghfirul dhunubihim sai su nemi gafarar laifin da suka wa Allah dan sun san Allah yace wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarta zunubi in ba Allah ba wallahi duk wani wanda yace ya gafarta maka laifinka tsakaninka da Allah ƙarya yake yace ya lamunta maka ya yi maka aljanna ha wannan ya wautar da kai ya rena ma hankali wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ke gafarar zunubi in ba Allah ba babu to mutanen kirki sun san ba mai gafarar zunubi sai Allah da sun yi laifi sai su tuba wa Allah walam yasru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kun ba za su ci gaba ga aikata wannan laifin ba akan sun sani shi yasa daga cikin sharadin tuba zuwa ga Allah shine annadamu ala ma fata yin nadama akan abin da ya wuce da kuma daukin aniyal ba za ka kara aikata wannan laifin ba cikin abin da ya rige na lamfashi a rayuwarka kamar yadda shehu malami malam abdurrahman al-aqdari ya ainihin bayyana a cikin shimfidan littafin sa daga cikin sharadin tuba yace yin nadama akan abin da ya wuce da daukan aniyal ba za ka sake aikata laifin a rayuwa ba don haka ƴan uwa masu girma ƴan uwan imani wajibi ne mu rika kokari muna yawaita astighfari kuma astighfarin mu rika daukan wato mu rika neman zababbun lokuta na yin shi akwai al-iktiyar afdal al-awqat zaban lokuta mafifita a wajen yin astighfari mutum ya zabi lokacin da yake da munasaba da halalto da zuciya da kaskantar da kai akwai wadansu lokuta idan zaka yi astighfari to ka rika neman wannan lokutan ka rika yi a cikin su lokacin da wannan zuciya ta fi samun nutsuwa ka fi samun kaskantar da kai a wajen Allah na daga cikin irin waɗannan lokutan mafi tsada mafi daraja shine waqtus sihr lokacin kafin alfajiri ya keto kafin sallar asuba ko ka kwana kana karatun alqur'ani ko ka kwana kana sallah to idan aka ce gab da fitowar alfajiri lokacin da ake yin sahur to duk wata ibada ba ibada mafificiya a wannan lokacin kamar astighfari dan uwa mai girma kara ya dare kafin sallar asuba da karatun alqur'ani da nafila to aje su kama astighfari astaghfirullah 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 har sai ka ji ladan ya ce as-salatu khairun minan nawm hajiya kina da bukata wajen Allah kira ya dare kin yi salloli kin karanta alqur'ani kafin sallar asuba kafin alfajiri ya keto dan bari wani sauran lokuta a dakatar da sallah da karatun alqur'ani ta astighfari domin Allah madaukakin sarki a cikin suratul ali imran a lokacin da yake yaban bayin Allah na gari ya zara waɗansu ayyukan da suke yi aya ta 17 idan ban mance ba sai yace wal mustaghfirina bil ashar da wanda suke yin astighfari a lokacin sahur lokacin da ake sahur kowa ya gane shi ai misali ka dauki irin karfe 4 da rabin nan zuwa karfe 5 irin wannan dan lokacin minti 30 ko minti 20 ko minti 10 duk yanda za a aikata shi daga bacci kai ta astighfari a wannan lokacin wallahi zaka sha mamaki duk lokacin da ka yawaita kwankwasa koha ba ta budu ba dawo kai ta astighfari mina nake nufi da kwankwasa koha kai turo kon Allah waɗansu bukatunka kai tayi ka ji abin shiru to yanzu dawo ka rika astighfari kuma irin wannan lokacin kowace irin bukata ce Allah madaukakin sarki sai ya biya maka ita alƙawari ne na Allah dan haka astighfari yana ainihin dacewa musamman a irin waɗannan lokuta masu tsada daga cikin lokacin shine muka ce mutum ya rika astighfari kafin ketowa alfajir babu ibada mafi tsada babu lokacin da zaka nemi gafarar Allah ka tuba wa Allah Allah ya karbe ka sama da irin wannan lokacin akwai kuma wani lokacin da Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da cewa shi yakan sabka da kansa idan dare ya kasu kashi biyu a cikin uku Allah ta'ala yake sabka irin sabka da ta dace da shi yace wa yake roko na in bashi wa ke neman gafara in gafarta masa wa yake da neman tsari in tsare shi malamai sun ce shi ma ya daga cikin lokacin asifari wannan kuma saka kiyasta a inda kake lissafa awoyin dare gaba daya idan rana na fadawa a karfe 6 tana fitowa a 6 awa 10:19 kenan 12 to dauki awoyi guda takwas ka maida su gefe daga wannan lokacin saura awa 4 ko to shine ka ware kashi 2 daga cikin 3 na dare to wannan kashin ɗaya na karshe shigar da astighfari a cikin wallahi zaka sha mamaki zaka ga inda Allah zai karba maka sannan mutum ya rika sanya astighfarin nashi a ƙarshen ayyuka duk wani al'amari ka rika yin astighfari a ƙarshe Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace qarabana qurbun nihayati adar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamal ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da muka gane shine sauka suratul nasr suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fata li'annahu amara fiha sallallahu alaihi wasallam bi tasbihin wal istighfar a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam umarni ya rika ainihin astighfari ya rika tuba zuwa ga Allah shi yasa tunda wannan sura ta sauka sai aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi sai astighfari a karshe shi yasa kai ma baka san yaushe ne karshen rayuwarka ba kai ba wahayi za a yi maka ba ba wata alama ba za a ba mutuwa ba ta sin kamar yadda ka san kiran salula wallahi haka mutuwa take ba wanda ya san lokacin za a kira sai dai ka ji kiran ya shigo ko ko ka dauka ko ka ki dauka to shi kiran malaika dole ne ka dauka shi ba wani ka fa ka sa ya cikin refunder ko ka manta da shi ko kai dai kuroshi a a idan ya kira ka dole zaka amsa to haka mutuwa take yanda ka san salularka dai kawai sai ka kira ya shigo baka iya sanin lokacin da mai kiran zai kira to haka mutuwa take ba wanda ya san lokacin da za a kira shi zuwa ga Allah a dauki rayuwar shi kawai sai ya ga malaika ya zo kuma idan ya zo ba shawara ya zo maka ba ba neman uzuni ya zo maka ba baya buƙatar ka yarda ko baka yarda ba zai dauke ka ne a lokacin da Allah madaukakin sarki ya mishi umarni li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kowace al'umma kowane mutum yana da lokacin sa idan ko lokacin ka yayi ba wanda ake jinkirta ma daidai kyautawar ido haka in lokacin bai yi ba ba a gaggautawa shi yasa yana daga cikin wato muhimmancin astighfari mutum ya rika yin shi ƙarshen kowane al'amari kuma ka yawaita astighfari a ƙarshen rayuwarka rayuwarka na ƙara ragewa ne kullum dan haka kullum daga cikin addu'o'inka ka so mafi yawa astighfari ya karu saboda baka san yaushe ne ranar tafiyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi an gwada mishi alamari lokacin da aka saukar da suratul nasr daga nan sai ya dauki dukkan al'amuran shi mafi yawa astighfari astighfari ɗan uwa yana da zamani yana da makani kuma yana da lokacin da ya kamata mutum ya yawaita yin shi da kuma gurin da ya kamata mutum ya rika yi wal istighfari awqatin wa mawaqin astighfari yana da lokuta yana da kuma me ake cewa gurare da ya kamata ana so mutum ya rika yi dan ya daga cikin kofofin tuba ya zamanto kana hada shi da astighfari shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna litawbati baban tuba yana da wata kofa ta musamman da ba mafatu hatan wanda tana bude a cikin hadisul qudusi shi tuban nan yana da wata kofa wanda tana nan a bude la yughlaqu hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha ba za a like ta ba har sai rana ta huto daga inda take fadawa a abin nufi a wannan hadisi akwai lokacin da mutum zai tuba ba za a karbi tuban ba akwai lokacin da mutum zai astighfari ba za a karbi astighfarin ba wani lokaci ne lokacin da aka rufe babu tuba manzo Allah yace tuba yana da wata kofa budaddiya wannan kofar ba za a rufe ta ba sai ranar da rana ta fito daga inda take fadawa to ashe a wannan lokacin tuba ya riga ya kare babu yanda za ka yi ka tuba daga laifi Allah ya karba yaushe ne za a yi wannan abin Allahu alam ya daga cikin alamatun sa'a kuma daga alamu lokacin ya taho lakin suma awqatu arza min awqatin wa muwatin ablaga fil ijaba wa qarbu ilaiha min muwatin fa min zalika ya daga cikin kuma lokuta da gurare waɗanda aka fi so mutum ya riƙa tuba shine kamar da muka faɗa waqtu sihr lokacin asuba tunda Allah madaukakin sarki da kanshi ya fada yayi mutane masu astighfari da asuba wal mustaghfirina bil ashar masu yin astighfari lokacin sahur wannan kenan sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara wannan yabo a cikin suratul zariyat yace wa bil ashari hum yastaghfirun mu'minai da asuba ko kuma lokacin sahur kinsu zaka same su suna yin astighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yace yatanazzalu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu lailatin ubangiji tabaaraka wa ta'ala yakan sauka a kowane dare zuwa sama ta kusa malaikan saukowa nan sabka da ta dace da shi shine yaba qasulul lailil akhir a lokacin da dare yayi saura kashi ɗaya daga cikin uku Allah da kanshi yake saukowa yana cewa man yad'uni fa asjiba la waye zai roke ni yanzu in amsa mishi man yas'alni fa atiyahu wa zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfir lahu wa zai nemi gafarata in gafarta masa kaga ashe ana nuna wa a lokacin da dare ya kasu kashi biyu cikin uku to lokacin ne na karbar astighfari yana daga cikin lokutan da ya kamata mutun ya rika yin astighfari asna'u salat wato tsakiyar sallah da kuma karshen ta shi yasa kaga yana daga cikin hikima Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai fara sallah akwai waɗansu addu'o'i da ake cewa du'aul istiftah baina takbir idan aka yi kabbara ta farko kafin a fara karatun Fatiha ma akwai addu'a da manzon Allah yake da ake cewa addu'a buɗe sallah da ka kalli wannan addu'a dukkan ta za ga astighfari ne manzon Allah yake ce Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashariqi wal maghrib Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunqqa thawb al-afdal min ad-danas abyadu min ad-danas Allahumma aghfir li khataaya bima'i wa thud wal bar kaga har zuwa karshe da ka kalli waɗannan addu'o'i za ka gansu astighfari ne manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin addu'o'i na ainihin buɗe sallah yin astighfari Imam Muslim ya rawaito hadisi ya daga cikin hadisin Ali radiyallahu ta'ala anhu yace ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu kana idza qama ila sallah lokacin da manzon Allah yayi tsaye zai yi sallah yakan buɗe ta da waɗansu addu'o'i kamar wajahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan har zuwa karshe ala ayi halin dai lokacin da manzon Allah zai bude sallah yana bude ta da astighfari ne sannan idan ya gama sallah yana ainihin kare ta ne sai ya fara astaghfirullah yazo a wata ruwaya har ma a cikin addu'o'in da manzon Allah yake na cikin sujada zaka ji da Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu yana ce ya Allah gafarta mun abin da na aikata na laihi da kuma abin da na jinkirta sannan yana daga cikin addu'o'in manzon Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ighfir li duk waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne a cikin sallah sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda yazo yace wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allamani du'an ad'u bihi fi salati koya mun wata addu'a da zan rika roƙon Allah da ita yi mun gaya mun wata addu'a da zan yi ta a cikin sallata mudiba matsayin sayyidina Abubakar wanda idan ana magana imani idan aka ce sayyidina Abubakar bayan manzon Allah shikenan sai dai kowa ya kyale bakin sa ya shiru imanin shi shi kadai an ce da za a daura akan sakeli a tattara imanin mutanen duniya daura sakeli guda da sai na Abubakar sai yarin jayis matsayin sayyidina Abubakar a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yazo yake cewa annabi Muhammad allamani du'an ad'u bihi fi salati malaka karantar da ni wata addu'a da zan rika roƙo zan rika yin ta a cikin sallah kamar yadda kake tada malami kace Allah ga ta malam akwai abin wata addu'a da zan rika roƙon Allah da ita a cikin sallata haka ne sai na Abubakar ya ga manzon Allah mu ji irin nau'in samfarin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sayyidina Abubakar addu'a ce wanda take nuna astighfari ce da neman tuba zuwa ga Allah duk yanda yake ɗaya daga cikin albashirin bil janna ɗaya daga cikin wanda Allah ya bawa albashir su shi dan aljanna ne tun anan duniya amma mu ji irin addu'ar da manzon Allah ya ce ya rika yi sai manzon Allah ya ce mishi qul ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la ghafiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim subhanallah kaga wannan yace addu'ar da manzon Allah ya koyawa wa sayyidina Abubakar ya rika roƙon Allah da ita a yayin da yake yin sallah shine wasu malamai suka ce wannan ina ya kamata mutum yayi ta addu'ar nan a cikin sujada ko kuma a bayan tahiyya mafi rinja magana shine yana yin ta ne a bayan tahiyya, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya gama tafiya ya za tahiyya sallah ya nemi wata addu'a wanda yafi so zababbiya yayi a wannan lokacin, da lokacin na karbar addu'a kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta sayyidina Abubakar wannan addu'a yakan yin ta a ƙarshen tahiyya ne. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la ghafiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Manzo Allah yace sayyidina Abubakar kace ya Allah ni na zalunci kaina, zalunci kuma wanda yake mai yawa, babu wanda ke gafarta zunubi duk duniyar nan sai kai kadai, da haka ya Allah kai mini gafara, gafara ta musamman wanda ba a iya samun irin ta sai a wajenka. Ya Allah kai mini jin kai, ka rahamce ni, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah kai ne mai yawan gafara, kai ne mai jin kai. Kaga ashe wannan addu'ar ita ce mafificiyar addu'a, shi yasa manzon Allah ya karanta da sayyidina Abubakar wanda shine mafifiti a cikin sahabbansa wanda kuma yafi so yafi kauna a lokacin da ya nemi ya karanta da shi addu'a. Ya tabbata a cikin hadisi na Imam Muslim, hadisin Sauban yace Annabi sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi, a duk lokacin da manzon Allah ya gama sallah yana cewa assalamu alaikum, babu wata addu'a da aka taba ji yana ginawa bayan sallama illa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, mana yakan yi asifari so uku ne, sannan yace Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah kai ne mai aminci, duk wani aminci daga gare ka yake, albarka ka taya waita ya ma abocin girma da daukaka. Da haka wannan na daga cikin abin da sahabban manzon Allah suka koya a gurin manzon Allah kenan. Kisa Sobani yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah zai yi asifari ne yayi wannan addu'a Allahumma anta salam. Walid yace sai aka ce da Imam Auza'i kaifal astighfar, yaya ne astighfarin da manzon Allah yake idan ya sallah mai sallah, tunda an ce yana astighfari a cikin ruwan hadisin kawai ba fa nau'in astighfari ba, sai yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Da haka ƴan uwa masu girma, ƴan uwan imani, yana daga cikin abin da ya kamata mu nanace a cikin rayuwa yawaita astighfari a ƙarshen kowanne irin nau'in ibadar da muka yi da kuma al'amarin da muka yi na rayuwa, ba dan komai ba saboda ni mu samu Allah madaukakin sarki ya karbi tuban mu, mu samu rahmar Allah, mu samu jin kan Allah, mu samu yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kuma yana daga cikin illa ta ainihin karbal addu'a ko samun yardar Allah ga bawa a ce zunubi ya maka yawa. In har zunubi ya maka yawa, wallahi so da dama za ga alkhairi da yawa baya samuwa a gare ka, za ga ka buga abin komai baya tafiya daidai, ka koma ka yi wata astighfari. Shi yasa akan samu daga cikin magabata wata addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi ta za a kankare mai zunubi miliyon, a bashi lada miliyon, sai wannan daga cikin sabai suka rukun wannan addu'a su rika yin ta a kowane lokaci, shine addu'a shiga kasuwa. Lokacin da mutum zai shiga kasuwa akwai wata addu'a ta musamman, idan mutum ya yi ta Allah madaukakin sarki yakan gafarta mai miliyoyi na zunubai. Sai ga diya daga cikin sabai wani zai tashi ya je kasuwa ba dan saye da sayarwa ba, ya shiga ta wannan kofar yayi wannan addu'a ya fito ya sake shiga wancan kofar dan Allah ya gafarta mai zunubin shi, sai ya samu biyan bukatar shi a wajen Allah. Yasa duk lokacin da mutum yake da zunubi mai yawa zai yi wahala ya rika samun biyan bukatun shi a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala a lokacin da yake so. A duk lokacin da zunubi yayi karamci ga al'umma, wallahi za su ga Allah madaukakin sarki na taimakon su. Yanzu ga muna tarbar damuna, babu abin da ke bada samun ruwa mai albarka kamar yin astighfari. Mu karanta a cikin suratul Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama alaikum midraran. Allah madaukakin sarki da kanshi ya karantar da mu yawan astighfari da neman gafar Allah yana bada damuna mai albarka. Dan haka mazan mu da mata, shugabanni da mabiya, masu kuɗi da talakawa, manya da yara, wajibi ne mu rika yawaita astighfari don mu samu ruwa mai albarka, dan mu samu damana mai albarka. Yana daga cikin babbar hanyar samun roƙon ruwa shine mutane su rika yawaita astighfari. Ga tsadar rayuwa ta yi yawa, ga zafi da ake ciki ya yi yawa, ga ba kaza ga ba kaza, duk waɗannan abubuwan ba wanda ya sai canza mana su sai Allah. Canjin su a wajen Allah matakin farko shine mu tuba zuwa ga Allah, mu rika neman gafara Allah, mu rika astighfari a wajen Allah. Dan haka muna fatan Ubangiji ta'ala ya gafarta mana, Allah ya yaye mana, Allah samu daga cikin bayansa masu yawa ta astighfari, Allah ka saukar da albarka da alkhairi a cikin kasar mu, da sauran kasashen musulmi. Allah ka zauna da kasar Niger lafiya, duk abin da yake zai zama mana matsala Allah kai mana maganin shi. Waɗanda suke son kasar nan an gane suke Allah ka matso mana su kusa. Waɗanda suke kin wannan kasa idan ku suke Allah ka nesanta mana da su. Ya Allah muna roƙonka ka taimaki al'ummar musulmi na duniya gabaki daya, ka taimaki yan uwa na Falastin. Ya Allah muna roƙonka ka zauna da kasar mu lafiya, ka sauka mu da ruwa mai albarka. Marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya. Anan za mu tsaya, muna fatan abinda muka yi da Allah ka ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.